Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo. Sarabukan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 13 ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To kamfanin dalancin labarai na AFP ya rawaito wasu shaidu suna cewa hararin da Isra'ila ta kai a ran Juma'a sun fada kan garuruwan Khan Yunis da Rafah da ke kudancin yankin Gaza. Yayin da jami'an Ukraine suka ce Rasha ta kai musu harare a daren Juma'a zuwa wayewar garin yau Asabar. Sannan za ku ji cewa a yau ne ake bude gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda ƙasar Ivory Coast ke karɓar bakunci.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger wasu 'yan bindiga sun kai hari kan shingen binciken jami'an tsaron jandarma a mashigar shiga garin Yamai.
Wadansu ɗan ta'adda sun ka kawo hari wasu da jandarmeri da yana kilo 14 da Yamai bisa hanyar sai. An ka ce su yi uku sun mutu kuma ɗan ta'adda sun yi hudu da kakkata biyu.
Sannan za ku ji cewa a Gabon kungiyoyin fararen hula sun yi kira da a kawo ƙarshen takunkuman da aka kakaba wa ƙasar. Sai kuma shirin a dawo lafiya da Babu Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar da kuma su daga cikin rayin da kuke aiko mana. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Kamfanin dalancin labarai na AFP ya rawaito wasu shaidu suna cewa hararen da Isra'ila ta kai a ranar Juma'a sun fada kan garuruwan Khan Yunis da Rafah da ke kudancin yankin Gaza. Kamfanin dalancin kamfanin da ke samar da intanet a yankin na Gaza ya ce an samu katsewar ayyukan sadarwa a ranar ta Juma'a sanadiyar hararen na Isra'ila. Dakarun Isra'ila sun ce sun halaka mayakan Hamas uku waɗanda suka kai hari wani matsugunin Yahudawa a yankin da Isra'ila ta mamaye a yammacin kogin Jordan. Cikin wata sadarwa da suka fitar dakarun na Isra'ila sun ce mayakan sun kutsa kai ne a cikin yankin Adora mai tazarar kilomita 20 daga birnin Hebron. Dakarun na Isra'ila har ila yau sun ce an buɗe musu wuta yayin da suke gudanar da bincike a yankin lamarin da ya sa suka mai da martani. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta kai musu harare a daren Juma'a zuwa wayewar garin yau Asabar. Kamfanin dalancin labarai na Reuters ya rawaito wasu jami'ai suna cewa makaran yakin Ukraine sun kakkaɓo makamai masu linzami aƙalla 5 a wasu yankunan ƙasar. Hare-haren na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban Ukraine ɗin Volodymyr Zelensky ya yi watsi da kiran a dakatar da buɗe wuta.
Russia has a deficit and we see how this deficit is
Zelensky kenan yake cewa Russia ta jikkata a fagen yaki mun kuma ga yadda hakan ya shafi yakin da take yi ganganci ne mu amince da wani shiri na dakatar da bude wuta a daidai wannan lokaci babu dai karin haske kan wuraren da hararen na Russia suka kaikaita kazalika babu wasu bayanai da suka nuna ko wani ya jikkata. Kamfanin dalancin labarai na AFP ya rawaito wasu jami'an sojin saman Ukraine suna cewa hararen na Rasha sun hada da makamai masu linzami nau'in ballistic da kuma jirage mara matuka. Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak ya kai ziyara Kyiv a ranar Juma'a inda ya ayyana shirin Burtaniya na baiwa Ukraine tallafin kayan soji da kudin sa ya kai dala miliyan 3.2. Wannan tallafi shine mafi girma da kasar ta Burtaniya ta ba Ukraine tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa kasar. A yau Asabar Turkiya ta kai wasu hare-haren sama na martani akan mayakan kurdawa da ke Iraki da Siriya masu makwabtaka da kasar a cewar ma'aikatar tsaron Turkiyar. Waɗannan hare-hare na zuwa ne bayan wani hari da aka kai kan dakarun Turkiya a sansanonin sojinta da ke Iraki a wanda ya halaka sojoji 9. Turkiya kan kai ire-iren waɗannan hare-hare na sama a Siriya da Iraki a wuraren da ta yi amannan suna da alaka da mayakan jam'iyyar PKK da aka haramta. Wacce tun a shekarun 1980 suke yi wa ƙasar bore. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce hararen saman sun fada ne a kan yankunan Metina, Hakuk, Gara, Kandil da ke arewacin Iraki. Amma ba ta fayyace inda ta kai harin a yankunan Siriya ba. Jiragen yakin na Turkiya a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar sun ruguza koguna, gidajen ƙarƙashin ƙasa da wasu wuraren adana man fetur. A yankurin da ƙasar ta Turkiya ke yi na kawar da mayakan da ta ce suna yi wa al'ummarta da dakarunta barazana.
To nan ba da jimawa Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. 'Yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne sun kai hari a daren ranar Alhamis a wata tashar bincike ta jami'an tsaron jandarma da ke da tazar kilomita 13 daga birnin Yamai kan hanyar garin Sayi. Kawo yanzu babu bayanai a hukumance, sai dai wasu majiyoyi sun tabbatar da rasuwar mutane a sakamakon wannan al'amari da yawa kana a wani lokaci da rahotanni ke cewa an gwabza fada tsakanin 'yan ƙato da gora da 'yan bindiga a wani ƙauyen jihar Tillaberi iyaka da Burkina Faso. Wakilin murya Amurka Sulemu Mun Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A wajejen karfe 8:30 na daren Alhamis ne maharan da suka zo cikin motoci biyu kirar Hilux suka afkawa tashar bincike ta jami'an tsaro da ke ƙauyen Laudu a tazarar kilomita 13 kan hanyar Sayi. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar fararen hula uku a cewar wata majiyar da ba ta hukuma ba. Dr. Bunti Jallo, masani akan sha'anin tsaro, mazaunin gundumar Yamai ta biyar ne, wato shiyar da ke makwabtaka da ƙauyen da abin ya faru.
Waɗansu ɗan ta'adda sun ka kawo hari wasu da gendarmerie da yana kilo 14 da Yamai bisa hanyar Sayi. An ka ce sivil uku sun mutu kuma ɗan ta'adda sun yi gudu da kat-kat biyu.
Kawo lokacin aika wannan rahoto ba wasu bayanai a hukunce, to amma wani rahoton majiyar tsaro ya tabbatar da afkuwar lamarin, ya kuma kara da cewa maharan su kimanin 20 sun fito ne daga wajen garin Sayi cikin motoci biyu, inda suka lullube kansu da tamfol da nufin ɓadda kama. Isowarsu tashar binciken ke da wuya suka shiga buɗe wuta, jandarmomi sun maida kakkausar martani, sai dai hakan bai hana wa 'yan ta'addan arcewa da motoci uku ba, cikinsu guda ta hukumar jandarma da bindiga AK-47 guda, sannan mutane uku sun hallaka dukkansu farar hula, yayin da jandarmomi biyu suka ji rauni waɗanda aka kwantar a asibiti. Dr. Bunti Jallo na alakanta wani al'amari da karancin matakai a yankin da matsalolin tsaro suka ta'azzara.
Ayyace wannan Alliance des Etats du Sahel an kace bisa a gam sojawa na kasa uku su kokawa da dan ta'adda. In kaman sojawan Burkina sun shiga abin da ake ce offensive, kaman sun kai hari suna buga dan ta'adda, ya kamata ke namu da numanin Mali su ma sun ka tashi sai a gamu. Amma in sojan kasa guda kadai ne suna ta kokowa da dan ta'adda wadancan ba su tashi ba, mai ake yi? Wanda an kawar fara zama dan ta'addan da an kawar daga Burkina Faso sai ya yi repli Niger.
Wannan na zuwa ne kwana guda bayan kisan da 'yan bindiga suka yi wa wani malamin makaranta a ƙauyen Bakanta na gundumar Makalondi jihar Tillaberi. Sharif Isufu shi ne babban sakataren kungiyar malaman kwantiragi ta SINASEF.
Abunda bai da daɗi ne aka aiwatarwa bisan malaman makarantu. 30 ga watan Oktoba da ya shuɗe ne wa'annan 'yan ta'adda suka zo suka ɗauki wa'annan malaman makarantu mutum biyu. To sai ranar Laraba shekaran jiya kenan kuma suka dawo da wa'annan malaman makarantu a wurin da suka ɗauke su. Nan kuma wannan wurin ne suka halaka rayuwar shi, sannan kuma suka salami wancan gudan.
Wani al'amarin mai nasaba da sha'anin tsaro shi ne wanda ya wakana a ƙauyen Chalkam na ƙaramar hukumar Torodi, kilomita 20 da garin Samira a ranar Laraba, inda aka yi arangama a tsakanin 'yan sa-kai da 'yan bindiga. Matsalolin tsaro a yankin Sahel wani abu ne da ake magani kai yana ƙaba. Tsanantar al'amarin nema ya sa sojoji a ƙasashe uku da abin ya addaba, wato Mali, Burkina Faso da Niger suka yi juyin mulki da nufin samo mafitar abin. Sai dai kuma dukkan ƙoƙarin da aka sa gaba a cikin gida ko a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar da aka kafa ta IOS ana iya cewa har yanzu da sauran rina. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To ɗan takarar jam'iyya mai mulki a Taiwan Lai Ching-te ya lashe zaben shugaban da aka yi a ranar Asabar, kuma abokan hamayyarsa sun amsa shan kaya a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Yadda aka yi ta ƙidaya ƙuri'u da aka kaɗa kenan bayan da aka kammala zaben na yankin Taiwan a yau Asabar. Wannan sakamako a cewar masu lura da al'amura zai shata hanyar yadda yankin zai yi hulɗa da China a cikin shekaru hudu masu zuwa. Abu na farko shine yadda zaman lafiya zai kasance a yankin na Taiwan mai nisan kilomita 160 daga gaɓar tekun China. yankin da hukumomin Beijing suke inkarin nasu ne suke kuma nuna cewa za su iya amfani da karfin soji wajen kwace shi. Akwai kuma matsalolin cikin gida da suka shafi koma da tattalin arziki da tsadar rayuwa waɗanda batutuwa ne da 'yan takara suka yi kamfen a kai. Ita dai China ta ayyana zaben a matsayin zaɓi tsakanin zaman lafiya da yaƙi, tana kuma adawa da Lai da ya lashe zaben. 'Yan wasan Guinea-Bissau za su kara da masu masaukin baki Ivory Coast a wasan farko da zai buɗe gasaccin kofin nahiyar Afirka a yau. Kasar ta Guinea-Bissau ta shawo kan matsalolinta a fagen kwallon kafa, inda mafi akasarin 'yan wasanta waɗanda suke taka leda ne a nahiyar Turai, kuma ta halarci gasar su hudu a jere a baya-bayan nan. Guinea-Bissau na daga cikin ƙasashen Afirka da ba su taɓa lashe kofin gasar ba, amma kocinta Bachiru Kande ya ce yana da ƙwarin gwiwa za su kai ga gaci. Kasar dai na rukunin A wanda ke ɗauke da Najeriya, Ivory Coast da kuma Equatorial Guinea. Wasan na yau za a kara ne a filin wasa na Alassane Ouattara da ke Abidjan, babban birnin ƙasar ta Ivory Coast.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. An gudanar da zanga-zanga a garuruwan Libreville da Oyem da kuma Princeville na kasar Gabon a wannan makon, yayin da kungiyoyin fararen hula ke kira da kawo ƙarshen takunkuman da suka hada da dakatar da Gabon daga kungiyar tattalin arziki ta tsakiya Afirka CEMAC da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta tsakiya ECAS. Ga fasar rahoton Moki Edwin Kizinga. Ranar 1 ga watan Satumba bara ne aka dakatar da Gabon daga cikin kungiyoyin tattalin arziki, kwanaki biyu bayan da General Brice Oligui Nguema ya hambarar da shugaba Bongo a wani juyin mulki da ya yi ba tare da zubar da jini ba. A cikin sakon sabuwar shekara, Oligui ya ce ya ceto Gabon daga mulkin kama karya na Bongo, ya maido da kwanciyar hankali a siyasance da kuma inganta samar da ruwa da wutar lantarki da kuma kiwon lafiya. Ya ƙara da cewa yawancin basukan ƙasar Gabon an biya su ne a cikin watanni hudu na mulkinsa. Jami'in adawa sun ce shugaban mulkin sojan ya kuma 'yantar da fursunonin siyasa da dama, ya gayyaci shugabannin adawa da ke gudun hijira da kuma masu sukan lamirin dawo da su ƙasar, tare da yaƙi da cin hanci da rashawa da ya kifar da gwamnatin Ali Bongo. Sun ce ya kamata a bashi lokaci don shirya zaɓuka, kuma sun ce a ɗage takunkumi da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba mata nan take. Jean De Los Bitungu Bi Ntogu masanin kimiyyar siyasa ne kuma mai bincike a Jami'ar Umar Bongo mai headquarter a Libreville.
On prive le Gabon d'une tribune au niveau international.
Ya ce takunkumin yana hana ƙasar Gabon bayyana ra'ayoyinta kan batutuwan cikin gida da na shiya da kuma na ƙasa da ƙasa. Sannan ya sa ba za a ji muryar ƙasashen Afirka ta tsakiya ba a lokacin da ƙasashen ke taro a yayin taro da tarurruka don tattauna batun zaman lafiya da tsaro da jin daɗin fararen hula da haɗin gwiwa ƙasa da ƙasa. Ya ce Gabon, kamar kowace ƙasa, tana son shiga cikin tattaunawa da za ta daidaita makomar duniya nan gaba. A baya-bayan nan, gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta aikata waga zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya da CEMAC da kuma ƙasashe mambobin ECAS domin matsa lamba kan a ɗage takunkumin. Oligui ya ce juyin mulkin yana da matuƙar muhimmanci domin ya hana zubar da jini daga 'yan adawar Gabon, waɗanda suka ce Bongo ya yi maguɗi a zaɓen ranar 26 ga watan Agusta. A cikin jawabin da ya yi wa masu zanga-zanga, Oligui ya ce ya yi mamakin yadda ƙoƙarin sasantawa ta fuskar diflomasiya baya aiki. Nestro Obiang Ozogi, masani kan harkokin mulki da raya ƙasa kuma mai ba da shawara ga hambararren shugaban Gabon na Jam'iyyar Democratic Party, ya ce idan sojojin Gabon suka mutunta alkawarin da suka yi na miƙa mulki ga farar hula, za a ɗage takunkumin da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba mata. Ozogi ya ce shugabannin ƙasashen tsakiya Afirka da suka ɗare kan karagar mulki tsawon shekaru da dama ba sa son a ɗage takunkumin da aka ƙaƙaba wa Gabon, saboda fargaba kafa wani misali da ba a taɓa gani ba game da ƙwace mulki da sojoji ke yi.
Nous avons aujourd'hui trois doyens dans la sous-région. Ces trois doyens, quand ils voient ce qui se passe au Gabon,
ya ce shugaban kasar Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema wanda ya shafe kimanin shekaru 45 yana mulki, shugaban Kamaru Paul Biya wanda ya shafe shekaru 41 akan karagar mulki, da na Congo Denis Sassou Nguesso wanda ya shafe kusan shekaru 40 yana shugaban kasa, na iya tunanin dage takunkumin kuma amincewa da General Oligui Apili a matsayin shugaban kasar Gabon na iya zama abin karfafa gwiwa ga sojoji da kasashensu su ma su karbe mulki. A watan Nuwamba, gwamnatin mulkin sojan Gabon ta sanar da shirin gudanar da zabuka na gaskiya don maido da mulkin farar hula nan da watan Agustan 2025. Shugabannin sojojin sun ce gabanin wannan zaben al'ummar Gabon za su haɗu a wata tattaunawa ta ƙasa a watan Afrilun 2024 daga cikin wasu abubuwa don tsara shirin miƙa mulki. Fassarar rahoton Moki Edwin Kizeka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tasharmu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da tattaunawa da Isa Ali shugaban kungiyar VAL mai fafutukar kiyaye hatsara a birnin Accra akan matakan da aka dauka wanda suka kawo sauki da yawa hatsara lokacin Kirismeti da bukukuwan sabon shekara, wanda yake an yi aiki tukuru ne kafin aka cimma haka. A makon da ya gabata ya kai inda yake mana jawabi cewa wajibi ne gwamnati ta yi amfani da kamaloli wurin sa ido akan hanyoyin kasar, yana mai cewa
ko inda ma ba dan sanda a dole su mun san kaman mutum ya san kaman nan akwai kamera fa, kamera da ke iya duba shi wani abu ne kuma ne bai duba ta wani abu ne za a yi a kira kuma ai kamar sannan kuma akwai shirin da kuma da gwamnati kuma ta so mu yi kenan yanzu. In ka je da in kana da mota in za ka je ka register motanka kai da kanka sai ka zo a sa sunanka da motoci, to wannan kuma ya kawo mana ci gaba cikin irin wadanda ke sati-sati mota kuma su je su yi barna kuma don cikin satan nan sai ka gan suna tukin da bai dace ba sai su jima mutane ciwo sai mu ga kamar yanzu dai akwai sai mu ce shirin da ke tafiya, amma mu aikinmu ne mu iya mu tunasar da gwamnati kuma mu farkar da jama'a. Ya so gwamnati ta ci gaba ta sa arziki cikin waɗannan programs, in ta yi ta sa cikin waɗannan programs kamin dai a ce mun shiga sabon shekara muna fata kamar mun samu ci gaba sosai kuma hasarin motoci da waɗanda ke amfani da titi duka muna ga sun samu kiyayewa sosai.
Wannan kokarin da aka yi na rage yawan hatsara a lokacin Kirismeti da kuma bikin sabon shekara yadda ka nuna a baya cewa an yi aiki ne tukuru, to ku kungiyoyi masu zaman kansu wani irin rawa ce kuka taka a wannan kokarin da aka yi?
To na gode, kamar yadda ka sani mu kungiyoyin da ke zaman kanmu aikin da dai mu muke yi ne ba kamar yadda yan sanda ke yi ba ne, saboda mu haka dai muna neman arziki ne wurin wasu mutane ne mu ma mu ci gaba da aikinmu. Na farko aikin da mu muka yi na musamman shi ne falkar da jama'a, da turawa ke ce public education, shi ne muna gaya muna falkar da jama'a irin amfani da seat belt kenan, sa'annan kuma ketare titi kuma kan zebra crossing kenan, sa'annan kuma waɗanda kuma suke hawa babur kenan su ma su yi amfani da helmet. So na farko kenan aikin da mu muka yi musamman kenan mun falkar da jama'a kuma Bature wai mun ba da mu public education na farko kenan. Sa'annan na biyu kuma aikin da mun kai shi ne turawa sun ce mun demand accountability wurin yan sanda, shi ne mun saya kansu muka neme shi ne su yi aiki saboda akwai doka kan dokan muna iya kowane lokaci muka hadu da su muna tambayan su kan aikin da sun kai shi da Bature ya ce wai seeking for accountability saboda an baka aiki an ka baka arziki
dole su yi lissafin abin da suke
dole su zo su bada lissafi to kaga kuma amfanin wannan lissafi ne kaga in shekaran gan mun kai musu tambaya in sun ka bamu jawabi sabo shekara kuma muka yi musu tambaya ba su iya kuma su bamu wannan sofin jawabi saboda shi wannan ya bar su ma sun ci gaba gaskiya suna aiki sosai saboda na uku kuma mun samu yan aikin media kenan yan jarida kuma
kafafin yaɗa labarai
yaɗa labarai su ma suna sai kan kafan su su ma kowane lokaci bakwai ne wata ne su ma suna kira yan sanda suna musu tambayoyi irin hasarin da ake yi so wadannan duka ya bar yan sanda sun sai kansu saboda in dai ba a tambayan su jawabi ko ba a saya kansu ya bari su zauna su yi aikin da yanda suka ga dama saboda shi hayyuka uku ga shi muke sayi kai sannan kuma na fudu kuma mun kokari akwai wasu takardunan da mun ka dai rubuta kenan ana ce mishi flyers shi ma muke iya wasarwa
takardu na shela kenan kuda shelan sharwa
shela saboda ba mu ka dai ke tambayar yan sanda an zari ba saboda kowane dan gari duka shi ma mun ba su karfi su iya su tambaya in dan sanda ya fi yi wani aiki da bai aiki ba dan gari kuma na da iko ya saya kuma yayi wannan tambaya so harkokin fudun gade na musamman mun ka sa gaba mun ci
to a wannan shekara in aka ce ka ba kungiyoyi irin naku shawara me zaka ce musu
yanzu yanda mun ka duba na mun ga kamar lokaci ya kai mu ma mu karasa da aiki saboda shirin da muke so mu zo da shi yanzu ne muna so mu zo da wani shiri da ake ce masa high level meeting kenan for accountability shine kamata na kowane watanni uku sai mu kira yan sanda
wato manyan tarukan neman lissafi daga yan sanda kenan
aha daidai magana kenan saboda wadanda ke tuki da wadanda ke amfani da titi da wurin mu kungiyoyin mu ga gwamnati da yan sanda duka mu iya mu yi zama wuri guda mu iya mu tambaye kanmu irin aikin da muke yi kuma a bamu jawabi wannan accountability kenan wurin na ya bar mu samu ci gaba saboda akwai wani lokaci akwai wasu masalolin da ke damu yan sanda kuma saboda maybe ba su samu arziki ba ne wurin gwamnati to wannan taro gaskiya ya kawo mu duka wuri guda idan har da ma highways wadanda shemuci wadanda ke contractors wadanda ke aikin titi kenan so wannan shiri muke so saboda wannan shiri kuma gaskiya ba iya a yi shi sai da manyan arziki sai da arziki so yanzu shirin da muke so mu shiga kenan iya so yanzu kowane watanni uku sun san kamar za su zo su ba mu jawabi wannan ya bar su ma su yi kokari su yi aiki
to madalla anan ne kuma zamu daga aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu aje mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Isa Ali shugaban kungiyar Bald mai fafutukakkiya ya hatsarra a birnin Accra da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Julie Lazar Grisham da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida Baba Yakub Makeri yanzu kuma ga wannan sakon
lalle a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya fabata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata a aika da tambayoyi ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausaservice@voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar Allah sa mu dace
madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Manika Miruwa Road Puntuwa. Yace assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Na fatan kuna lafiya, Allah ya sa haka, amin. Hakika hukuncin kotun kolin Najeriya da aka yi jiya ya tabbatar da martabar shari'a a kasar, kuma ya ƙara wa demokuraɗiyyar kasar kima a idon duniya. Da fatan waɗanda ba su yi nasara ba za su rungumi ƙaddara da shigowa a tafi da su don kawo ci gaban ƙasa da zaman lafiyarta. Saƙo na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Jau, ya ce, to yanzu dai an yi ta takari a kotun kolin Najeriya game da zaben gwamnan jihar Kano. Masu dariya sun yi, masu kuka kuma sun yi. Dama kuma ita rayuwa haka ta gada, sai wani ya rasa sannan wani ke samu. Saboda haka Abba Kabir Yusuf, Allah ya taya ka riko. Saƙo daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yaƙin Nima da Tasi Unguwar Tudu da Ahmadu Mamman Bande suka ce, salam biyoyi Hausa, muna kira ga shugaban mulkin sojan Nijar General Abdulrahman Chani ya duba halin kunci da al'ummar Nijar suka shiga sakamakon takunkumin kungiyar ECOWAS. Ya kamata ya rage kudin man fetur da kudin harajin shigo da kayan masarufi ko al'ummar Nijar sa samu saukin rayuwa. Allah kawo daidaituwar al'amura a Nijar, amin. Sai saƙo daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, ya ce, salam biyoyi Hausa. Tabbas nada Ali Nuhu, shugaban hukumar fina-finai ta Najeriya da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi abin farin ciki ne. Allah ya taya shi riko. Saƙo daga Comrade Kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak, ya ce, da farko muna jinjina shugaba Tinubu akan matakin gaggawa da yake ɗauka akan duk wanda yake ƙoƙarin kawo wa tafiyarsa cikas. Abinda tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kasa kenan, a bayan haka kuma shine musababin durƙusar da mulkinsa. Ya kasa cika wa 'yan Najeriya alƙawuran da ya ɗauka musu. Muna fatan wannan mataki na Tinubu zai zama darasi ga 'yan baya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri, ya ce, ba shakka yadda dandazon mutane a jihar Kano suka fito don taya gwamna Abba Kabir Yusuf murna ya nuna cewa gwamnan yana da farin jini matuƙa. Da fatar Allah ya bashi ikon ɗaukar ɗaukacin al'ummar jihar ba tare da nuna wani bambanci ba. To madalla, kafin mu ƙarƙare shirin ga labaran duniya a taƙaice.
Kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito wasu shaidu suna cewa hararen da Isra'ila ta kai a ranar Juma'a sun fada kan garuruwan Khan Yunis da Rafah da ke kudancin yankin Gaza. Kamfanin da ke samar da intanet a yankin na Gaza ya ce an samu katsewar ayyukan sadarwa a ranar ta Juma'a sanadiyar hararen na Isra'ila. Dakarun Isra'ila sun ce sun halaka mayakan Hamas uku waɗanda suka kai hari wani matsugunin Yahudawa a yankin da Isra'ila ta mamaye a yammacin kogin Jordan. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta kai musu hare-hare a daren Juma'a zuwa wayewar garin yau Asabar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito wasu jami'ai suna cewa makaran yakin Ukraine sun kakkaɓo makamai masu linzami aƙalla biyar a wasu yankunan ƙasar. Hararen na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban Ukraine ɗin Volodymyr Zelensky ya yi watsi da kiran a dakatar da buɗe wuta. Babu dai ƙarin haske kan wuraren da hararen na Rasha suka kaikaita, kazalika babu wasu bayanai da suka nuna ko wani ya jikkata. A yau Asabar, Turkiya ta kai wasu hararen sama na martani akan mayakan Kurdawa da ke Iraki da Siriya masu makwabtaka da ƙasar, a cewar ma'aikatan tsaron Turkiyyar. Waɗannan hararen na zuwa ne bayan wani hari da aka kai kan dakarun Turkiyya a sansanin sojinta da ke Iraki wanda ya halaka sojoji tara. Turkiya kan kai ire-iren waɗannan hare-hare na sama a Siriya da Iraki a wuraren da ta yi amanar suna da alaƙa da mayakan jam'iyyar PKK da aka haramta wace tun a shekarun 1980 suke yi wa ƙasar bore. Ɗan takarar jam'iyya mai mulki a Temalay Shinte ya lashe zaben shugaban da aka yi a ranar Asabar, kuma abokan hamayyarsa har sun amsa shankaye, a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Wannan sakamako a cewar masu lura da al'amura zai shata hanyar yadda yankin zai yi hulɗa da China a cikin shekaru hudu masu zuwa.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da shirin amsoshin tambayoyinku idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni, sai injiniyanmu na yanzu Kevin. daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu da lafiya.
Wannan tashar